أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 27 ذو القعدة شوال شكرا تدور دليل دارب إن شدة هجرية wanda ya dace da 25 da watan 4 shekara ta 2025 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka al-jami'u sahih na al-imamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mana 180 daidai zamu tashi babu izalim yadir kam salla salasam am au arba'an sajada sajadatain wa huwa jalis baban da yake bayanin idan mutum bai san ba nawa ya sallata babu na shidda cikin kitabu sahau idan mutum bai san ba nawa ya sallata adadin raka'o'i hudu ne ko kuma uku ne ko hudu ne yace yayi sujada guda biyu yana zamne hadisi na 2231 al-imamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana mu'az ibn fadala haddathana hisham ibn abi abdullah ad-dastawai an yahay ibn abi kasir an abi salamata an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله صلى الله عليه وسلم يكي تيوا إذا نودي بالصلاة إذا أني كران صلى أدبار الشيطان سي شيطان يباد بايا وله دراد ينا دا إسكا الدراد يتشي إسكا من هتوا دا سوتي حتى لا يسمع الأذان حتى يد بزيج كران صلى با فإذا قدي الأذان إذا أكا كاري كران صلى أقبل سي فسكنتو يقومو فإذا سبوب بها أدبار إذا أنت دا إقامة كما سي باد بايا saboda yadda kiran sallah da iqama suke kumshar kalmomin tauhidi shaydan bai buƙatar jin su ana fara su barin gurin yake yace fa iza qudiyat taswib idan aka ƙare iqama aqbala sai ya fuskanto hatta yakhdira bainal mar'i wa nafsi har sai ya rika sanya dar sama mutun tsakanin shi da zuciye shi ya kulu yana ce mishi uzkur kaza wa kaza ka tuna kaza da kaza malam ya kunya zikur abinda ya kasance bai ya tuna wani abinda can bai ma kawo shi aka ba daga ya shiga sallah shi dan sai ta sa mishi tunanin shi hatta izallu rajul in yadri kam sallah har sai mutun ya kasance ya zamana bai ma san ba adadi nawa ya sallata bai san nawa ya sallata ba na raka'u ya sa shi rakanuwa fa izalim yadri ahadukum idan dayan ku bai san ba kam sallah nawa ya sallata na raka'u salasan au arba'an guda uku ne ko hudu yace fa laysa risajadatayn yayi sujada guda biyu wa huwa jalis yana zamne wannan shine hadisin da al-imamu al-bukhari ya kawo kalkashin wannan tarjuma babu izalim yadir kam salla salasan aw arba'an sajada sajadatayn wa huwa jalis sai ya ciro shi ne kalkashin tarjuma kawai juz'i ne na hadisi yana daga cikin tsarin shi da muka gani da manhajin al-imamu al-bukhari kullu tarjuma da wani yanki na hadisi wannan yana daga ciki yace sannan ka sani ya al-imamu al-hafiz ibn al-mulakin malami ibn hajar mai at-tawbih yace ka sani cewa hadisin abi huraira al-lamiji al-alaihi fihi an ya'ti bima shakka fihi bai sanya ba cewa anan gurin yazo da abin da yayi shakkun a ciki yazo da abin da yayi shakku in kai shakku uku ce ko hudu kawai sai kai sujada guda bi kana zamne mun san ai cewa sai ka kawo abin da kai shakkun da shi akan shi sabani yace hadisin abi sa'id shi cewa iza shakka ahadukum falyadra hashak walyabna ala mastayqana idan dayan ku yayi shakku ya gefa shakkun nan yayi gini akan abin da yake da tabbas summa yazi saratayni qabla an yusallim sannan yayi sujada guda bi kafin ya sallan ta ganin yace walyabna ala mastayqana yayi gini akan yaqinin shi wanda muslim ya huddo shi cikin kitabul masajid as-sahu fi salati wa sujudi lahu wa zakara tabari al-imam tabari ya ambata daga wasu daga cikin malamai cewa ya akhuz bi ayyihima ahabba ya dauki duk wanda ya ga dama li adamu tarikh dan saboda ba tarihin cewa wancan ya riga wancan balle mu ce wancan ya shahi wancan sanin ku qa'idat nasikh wal mansukh la budda min ma'rifati tarikh sai an san tarihin ga wanda ya zo da farko ga wanda ya zo daga bayan shi da dan yi so ake gane cewa a tabbatar da cewa ga wanda za a ce shine shahihi wa ga wanda aka shahi wa minhum marrajaha kenan shi yasa al-imam at-tabari ya kawo daga wasu daga cikin malamai suka ce ya zabi wanda ya ga dama imma hadisin abi huraira wanda muke tare da shi imma hadisin abin nan hadisin abi sa'id wanda yake cewa wali ibn ala mastayqana yayi gini akan abin da yayi yaqini akan tabbas kin shi yace wa minhu marraja hadisi abi sa'id bil qiyas, cikin su akwai wanda ya tabbatar hadisin abi sa'id saboda qiyasi. Qiyasi shine kai gini akan abinda kai ke da tabbasa akan shi. Li annahu tamalu man shakka annahu lam yafa'al, dadduwa da yake shakku tana yiwa bai aikata kin ba shi yayi karhi. Wa raka'atu fi zimmatihi bi yaqin, raka'a gudan nan tana bisa kan shi da tabbas. Fala tabra'u bi shakkin, ba za a sabke mishi ita saboda shakku. Kala Abu Abdul Malik, Abu Abdul Malik yake cewa ya hatamila hadisi Abi Sa'id haza alama nistankaha shak, yace yuhu malu hadisi Abi Sa'id, ana daukan hadisin Abu Sa'id akan cewa ga wanda shakku ya aure shi ne ake magana, yana wanda zai gini akan abin da yake tabbas shine wanda shakku ya aura. Kala yake cewa laukan hukumu kuma hadisi Abi Sa'id la bayyana hu, da hukuncin shi irin hukuncin Abi Sa'id ne da ya bayyana shi. Waraduhu alaihi, amma malamai sun mishi raddi. Wal aula an yakuna hadisi Abu Sa'id mufassaran lahu, abinda dai yake dacewa inji Ibn al-Maliki ne yake zaman hadisin Abu Sa'id fassara wancan hadisin ne yake. Wa anna ba'dhu ar-ruwati qasara fi zikri, cewa wasu ne daga cikin marawaita suka takaita ba su ce ba wali ibn al-mastaykana, amma wali ibn al-mastaykana a can akwai ta anan ma haka za a yi aiki da ita. Nace ala anna hadisi Abi Huraira, cewa hadisin Abi Huraira an dauke shi ne akan wanda yayi mantuwa, hukuncin shi shine sujada, kuma ya koma bayanin shi yana koma cikin mai sallah wanda yayi shakku cikin gurin sujada daga sallar shi zuwa ga sauran hadisan da suka fassara. Wannan ita ce magana Anas da Abi Huraira da Hasan da Rabi'a da Malik da Sauri da Al-Imam Shafi'i, kamar yadda zai cikin Al-Muntaka na Al-Imam Al-Baji. Wa Abu Saur da Abu Saur da Ishaqa wa Muhammad alaihi Abu Abdul Malik, da abinda Abu Abdul Malik ya dauka shine abinda Lais ibn Sa'd ya fassara. Malik da Ibn al-Qasim sun tafi akan wannan magana a wata ruwaya su. Daga Malik akwai wata ruwaya daban, yake cewa akwai wata magana daban da yake cewa la yasjudu lahu aidan, ba zai sujada ba. Hakahu Ibn Nafi, anu Ibn Nafi ya hikaito wannan daga Malik. Ibn Abdul Hakim yace law sajada ba'da salamu kana ahabbu ilayya, da a ce yayi sujada bayan sallama yace da yahi dace da yahi soyuwa a gare ni. Wa qala akharuna, wasu malaman suka ce izalim yadri kam salla, idan bai san ba adadin abin da ya sallata a adaha abadan ya sake ta har abada ta ya hafiz, har sai ya samu tabbas kin cewa ga abin da ya an rawaito wannan daga ra'ayin fahimtar daga Ibn Abbas da Ibn Umar da Sha'abi da Shuraih da Aba da Sa'id ibn Jubair, kuma ita ce magana al-Imam al-Auza'i. Sai babi na bakwai al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu sahu fil fard wa tatawu'i, baban da ke bayanin mantuwa cikin sallar farilla da kuma ta nafila. Wa sajada ibn Abbas shajadatayn ba'da witrihi, Abdullahi dan Abbas yayi sujada guda biyu bayan witrin shi. Witri ko mun san cewa a mazhabin malamai guda uku ba wajibi bane, a wajen Abu Hanifa ne da daliban shi take wajibi. Hadisi na 2232, al-Imam yake cewa da sana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an ibn Shahab an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum idza qama yusalli, lalle ku sani ɗayan ku idan ya tashi yana sallah, ya ash-shaytanu falabasa alai, shaytan yana zawa ya cakuda mishi sallah, hatta la yadri kam sallah, sai ya zama bai san ba ma adadin abin da ya sallata. Yace fa iza wajada zalika ahadukum, idan ɗayan ku ya samu wannan ta faru gare shi, falyasujud sajadatayn wa huwa jalis, sai sujada guda biyu yana zamne, yayi sujada guda biyu yana zamne. Wannan hadisin zai zo a cikin nan gaba cikin Sahih Bukhari cikin sifatu iblis insha Allah a hadisi na 3285. Wa ma naqalahu an ibn Abbas inna ma yati ala qaulin man yaqulu innal witr sunna, yace abinda Bukhari ya hikaito daga cewa Ibn Abbas yayi sujada bi cikin wutarin shi, a dauke shi cewa shar'antuwar yin sujudu sahwi ne cikin nafila, yace ga wanda suka tahi cewa wutari sunna ne ba wajibi bane. Nace mun gabatar kahin wannan cewa idza salla khamsan, idan yayi salloli guda biyar, anna jumhurul ulama, cewa jumhurun malami ala anna nafilu kal fard fi zalik, cewa nafila kamar farilla ce a cikin wannan. Da idlakil ahadi, saboda hadisan haka suka zo mutlaqan da cewa kawai wanda yayi shakku cikin sallah ba a ce ba sai ta farilla. Wa irgamul li shaytani aidan, kuma sujudu sahwa an shar'anta ta ne dan saboda dirmiyar da hancin shaytan, to cikin nafila ma haka ake so. Fa yarji'u khasi'an bi sujudi allazi haramahu wal khaybah allati aba biha, sai koma yana mai tababbe shi shaytan da sujada da aka yi, kuma ya koma da tabiwa saboda ya so ne bata ma bawa sallah yayi asararta gaba daya to sai zamanin Allah ya shar'anta ta fuskar hadisan annabin shi alaihi salatu wassalam aka shar'anta yin sujudu sahwa ba dan komai ba dan abbakanta ma shedan rai abin da ya so ya bata kin bai bata ba ga Allah ya kawo gyaran shi al-imam al-hafiz ibn hajar yake cewa Allah mashi rahama wa wajhu akhzihi min hadis al-babi min jihati qawlihi wa iza salla inda zan mu dauki hada alaka tsakanin tarjuma da kuma hadisin dake baban tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa iza salla idan yayi salla as-salatu shar'iyya kawai salla ta shari'a ake nihi yace wa hiya ammu an takunu farida aw nafila amu ne kawai ta kumshi farilla da nafila tunda yace iza salla ahadukum iza qama ahadukum yusalli kenan kawai salla ko ta farilla ko ta nafila sujudu sahwata abku za a aikata ta yace malamai sun yi sabani cikin ishtirakul lafazi ko kuma ma'anawi ne a alkan magana ta biyu ahal malaman usuli suka ta idan saboda abin da ya hada su daye ne shine sharadi allazi la tanfaku wa mal al fakhr fakhrur razi babban malami na usulul fiqh ya tahi akan cewa ishtirakul lafazi lima bainahuma min at tabayun fi ba'd al shurut shi ya tahi akan cewa ishtirak ne na lafazi ba za a dauki na sallan nan ba azama nafila saboda akwai wasu abubuwa da dama wanda farilla da nafila ba ɗaya ba suke tahiya sai dai tariqa ta al-imam shafi'i da wanda suka tai akan shi ana aiki da mushtarakul lafzi cikin ma'anin shi at-tajarrud taqtadi dukhulun nafila wanda anan nafila tana iya shiga kenan kawai tunda aka ce idan ɗayan ku yayi sallah shin sallan nan har nafila za ta shigo ko kuma farilla kadai za a takaita shine malaman usuli suka tai akan magana guda biyu al-mushtarakul lafzi shin kowanne lafazin ya shigo yana shiga ciki ko kuma idan muka ce iza sallah kenan har sallar janaiza har sallar kaza ko wace sallah in muka ce al-mustarakul lafzi yana shiga a ra'ayin na farko in kuma a ra'ayin na biyu ne kenan kawai za a takaita shi akan sallar farilla shi yasa anan mun nura mai ahadare yake cewa wasahu fi salati al-farid ka sahu fi salati an-nafila ka sahu fi salati al-farida illa fi sittu masail ya ambato su mantuwa cikin sallar nafila kaman mantuwa ce cikin sallar farilla anan al-imam qiwamu sunna rahimahullahu ta'ala yake cewa jumhurul fuqaha malamin da muka yi magana ya dan shi ya fara sharhin sahihul bukhari Allah ya karbi rayuwar shi kuma ya idasa shi haka nan sharhin shi na sahihi muslim at-tahrir yace jumhurul fuqaha yujibuna sujudu sahwi fi tadawi illa ibn sirina wa qatada yace jumhurul malamai suna wajabta sujudu sahwi a cikin sallar nafila ma sai ibn sirin da qatada sune busu wajabta ba fa innahuma qala la sujudu alai dan saboda su sun ce a cikin nafila kawai babu sujudu sahwi wajhujat lil jama'a yace amma hujja ta sauran jama'a dandazan jama'an malamai da suka tace cewa har nafila ana mata yace hadisin abi huraira wannan tunda cewa iza salla li anna qaumi iza yusalli idan ya tashi yana salla yace ya dukhulu jami'u salawati fardiha wa nafliha dukkan salloli suna shiga farilla salla ta farilla da ta nafila kenan sujudu sahwi zai kumshi haka dukkan sallolin fa huwa amun fi kullu ma yusamma salatan yace ya kumshi duk abin da aka kira salla ya shiga ciki wa kada aujaba annabi sallallahu alaihi wasallam sujudu ala sahi annabi ko ya wajabta sujada akan wanda yayi mantuwa sai qiwamu sunna yace wa sunnatu hujjatun ala man khalafaha sunna ita ce hujja ga duk wanda ya saba mata kenan nan gurin annabi cewa kawai in ya tashi yana salla qala ba'dul ulama wasu malamai suka ce idza kana shaytanu huwa allazi yulbisu ala ta'in sai ha falyurjim anfahu bi sujudu liyarji ar-ragib ragiban al-fakhasi'an idan shaytan ya zamana shine yake kawo cakudewa cikin salla shi yake kawo maka rikitarwa cikin sallah dan ya bata ta to abinda ake so kan nafila ma in an samu wannan bacin kai wannan sujudu sahwi kin dan saboda ya zamana ka durmiyar da hancin shedan ta yadda ka bakanta mushi rai abinda yake so bai samu ba sai babu na gaba na 8 ne ko babu na 8 homin babu idza kullima huwa yusalli fa ashara bi yadihi baban dake bayanin idan aka yi ma mutum magana aka yi mishi magana yana cikin sallah sai yayi nuni da hannun shi menene hukuncin hanan gurin sai al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala haddathana ayha ibn sulaiman haddathani ibn wahab qala akhbarani amr ibn bukayr an quraib an ibn abbas wal miswar ibn makhrama wa abdurrahman ibn azhar arsaluhu ila aisha san aika shi zuwa ga aisha radiyallahu anha fa qalu suka ce ikra alaiha salamu minna jami'an in kaje ka aika karanta mata sallama gare mu gabaki daya malamai suka ce sallama idan ta kasance a rubuce ne shi ake cewa aqra'u alaihi salam yace wa salha idan kace muna mata sallama gaba ɗaya muka tambaye ta ani raka'ataini ba'da salatil asr gami da raka'a biyu da ake yi bayan la'asar wa qulla haka ce mata inna ukhbirana an ba mu labari annaki tusallinuhuma cewa ke kina sallatarsu wa qad balagana annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma labari ya zo mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gami da sallatarsu kuma ke kike yi muna tambaya kan wannan wa qala ibnu abbas yake cewa kuntu adribu an-nasa ma umar ibn al-khattab anha na kasance ina bugon mutane tare da umar dan khattab akan sha'anin wannan nafila umar ya hana fa qala quraib yake cewa fa dakhaltu ala aisha na shiga wajen aisha radiyallahu anha fa balagtuha ma arsaluni na isar mata abinda suka aiko ni da shi na cewa suna gaishe ta fa qalat sai take cewa sal ummu salma je ka tambaye ummu salma fa kharajtu ilaihim sai na huta fa akhbartuhum bi qawliha nabata labari gami da fada abinda tace faradduni ila ummu salma suka maido ni zuwa ga ummu salma kaga amana ta magana wanda ya aiko su wanda suka aiko shi ba su ba suka ce je ummu salma aisha suka ce tambaye musu aisha ta tura su ce kuje ku tambaye ummu salma ta hini sani gami da haka ba haka ba kai tsaye zai tashi je tar da ummu salma kin sai ya koma amana ce je ya ce musu to ga abinda tace in je wajen ummu salma ta hi ta sani in tahi kun ba da izini dada su suka ce eh je kai wajen ta ka tambayo suka tambaye ta faraduni ila ummu salma yace fa qalat sai take cewa ummu salma sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ummu salma take cewa naji annabi yana hani a gare ta summa ra'aytu yusallihuma sannan sai na ganshi yana sallata su shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya hana hina sallal asr bayan ya sallaci al'asr summa dakhala alayya sannan ya shigo a gare ni shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa indini sawtu min bani haram a wajena akwai wasu mata na kabilar bani haram min al'ansar cikin mutanen ansar ne fa arsaltu ilayhi al-jariya sai na tura ma annabi yarinya fa qultu sai na ce qumi bi janbihi je ke tsaya dabara annabi fa quli lahu kitama taqulu laka ummu salma tana ce maka ya rasulullah ya ma'aikin allah sami'tuka tanha an hataina naji ka hana gami da raka'a biyu bayan sallar al'asr wa araka tusallihuma kuma gashi naga kana sallatarta fa in ashara bi yadihi idan yayi nuni da hannun shi fastakhiri anhu ki dan jinkirta kenan ta yana cikin sallar ta mushi wannan tambaye kuma ta gaya mishi ta cewa idan yayi nuni fa fa'alat al-jariya sai yarinya ta yi nuni fa ashara bi yadihi sai annabi yayi nuni da hannun shi kenan abin da yasa ta sa ta mata ya ta mushi magana tun yana cikin sallah tana yiwa ko mancewa yi kenan in yana ciki sai ya tuna amma sai nuna mata cewa yana zuwa kenan ba manciya bace yace fasta akharatu anhu sai na dan yi baya na dan jinkirta mishi falamman sarafa yayin da ya gama kala yace ya bunatu abi umayya ya ke diya abi umayya sa'alti an raka'atayn ba'da al-asr kin yi tambaya gami da raka'a bi bayan al-asr wa innahu atani nasu min abdul qais wasu jama'a ne suka zo mana daga cikin kabila abdul qais fa shagaluni an raka'atayn allatayn ba'da al-zuhr su suka shagartar da ni gami da raka'a bi na bayan az-zuhr fa huma hatani sune nayi yanzu kenan ba na bayan al-asr bane ba wannan wasu ne wanda suka hana ni suka taho saboda bukatun su sun hana annabi alaihi salatu wasalam har aka kare yana sauraron kokensa da bukatun sa amma da aka gama shi ko iza amila amalan asbatahu idan yayi wani aiki ya fara shi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi tabbatar da shi yake bai fasa shi daga ya kirkiri wani abu na aiki to annabi sallallahu alaihi wasallam bai fasa shi ci gaba yake da shi dawamar da shi yake anan al-imamu kiwamu sunna mai rusuwa a karni na biyar Allah mashi rahama yake cewa ikhtalafa al-ulama fil isharar lati tufhamu fi salah mahallu shahide cikin hadisin cewa annabi yan mata nuni cewa ta dan zamana ta jinkirta yace malamai sun yi sabani cikin ishara wanda za a yi fahimta a cikin magana fa qala malik wa shafi'i malik da shafi'i suka ce la taqda as-salah batta yanke sallah ishara batta yanke sallah hujja su shine wannan hadisi saboda ga annabi ya mata ishara cewa ta dan dakata kuma ta fahimci abin da yake ni wa qala abu hanifa shi ce taqda as-salah tana yanke sallah hukumu a hukumul kalam hukuncin ishara da hannu hukuncin zance duk wanda ya ishara a malikiya ya karye sallar shi kamar yadda yake cikin al-hidayah ta imam marginani malamin mai ta'limul muta'allim da sharh fatahul qadir na ibn humam wa qad jaa min turqin mutawatira an annabi sallallahu alaihi wasallam amma yace yazo a hanyoyi mutawatirai daga annabi alaihi salatu wassalam annahu ashara fi salati ishara mafhuma cewa yayi nuni cikin sallah nunin da ake fahimta fa huwa aula min hadisi abi gadfan an abi huraira shi ya hidaya cewa gami da hadisin abi gadfan gami da hadisin abi huraira menene hadisin da yake fanihi shine cewa man ashara fi salati isharatan tufhamu anhu falyud duk wanda ya nuni cikin sallah nunin da za a iya ganewa to kawai ya sake sallah to wannan hadisan annabi aikin da yayi aikin ya shi ya hi wannan tunda bai da ƙarfi wali anna al ishara inma hiya harakatul udhu saboda ita ishara an mun nure ce motsi ne na gaba kawai wa qadara ana haykata sa'irul ara mun gani ko sauran gabbe ma suna motsi cikin sallah wala tafsiru sallah kuma sallah ba ta baci fa kazalika harakatul yadi to haka nan shi ma motsi na hannu ba zai bata sallah ba wannan kiyasi ne yayi na motsin hannu gami da sauran motsi na abun nan na ganga jiki kuma haka ne motsi ishara ga ta annabi alayhi salatu wasalam kyarar ya aikata ta ba za a ce ba ta bata sallah haka nan sauran hadisi yake cewa falu idi qaysaki hadisin bai da inganci a cikin hadisin inji al-Imam al-Hafiz Ibn al-Munaqqin cikin at-Tawdhi yake cewa fihi a cikin hadisin nan jawazi istima'ul musalli ila ma yukhbiruhu bihi man laysa fi salati a ciki akwai halaccin cewa ya halitta ka saura mai sallah ya saurari abinda ake bashi labari wanda bai cikin sallah yana bashi wani labari yana bashi wata magana a cikin sallah kuma yayi shiru babu lahi a gare shi yasa malam mai ahadi yake cewa man ansata limutahaddisin qalilan fala shay'a alayhi wanda yayi shiru ga mai yin zance dan kadan a cikin wannan cikin sallah babu komai a gare shi ba qablu babu ba'di wa qadar wa arrawto daga kasin cewa wanda aka bashi labari cikin sallah da abin da yake faranta mishi rai yayi godiya Allah ya ce alhamdulillah ko kuma wata musiba ce fastarja yayi istirja'i yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko aka bashi labari da wani abu yace alhamdulillah ala kulli hal ko alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat yace fala yujibni hakan da yayi bai burge ni ba wa salatu mujzi'a amma sallar shi tayi sallah ba ta bace ba amma wannan abin da yayi bai bata sallah ba wa mudawamatu sallallahu alaihi wasallam dawama shi alaihi salatu wassalam akan hatin akan wannan guda biyu a rak'atin shi ma nan gurin mai adari yake cewa ba zakai gaida mai atishawa idan yayi ba kana cikin sallah da abubuwan da suke fada Allah musu rahama malaman fiqhu matukar kana karatun hadisi zai ka samu hujjojinsa da adillakinsa akai wa mudawamatu da umar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi akan wannan rak'o'in guda biyu yadda dawama wannan rak'o'in da yayi a cikin sallan nan da yace na azhar ne rama ai da barin su zai tunda kuma gobe ai a lokacin sa za a yi su to amma ya ci gaba da dawamar da su raka'a bi bayan la'asar ya ci gaba da yi shine mala yace fa huwa min khasa'isihi wannan khasa'is kin shine dan shi idan yayi aiki dawamar da shi yake bai yankewa walaysa zalika lana alal asahi yace wannan bai haukan mu ba a magana mafi inganci bai hau sauran al'umma ba sai bayan la'asar sun yi raka'a bi wa fihi a cikin shi annahu yambagi an yasalu a'lamun nasu bil mas'ala ya kamata mu tambaya ya tambaye wanda shi kowa sanin mas'ala in kaga kai tambaya kan fiqhu ka binciki wanda shi kowa sanin fiqhu in kaga kai tambaya kan hadisi ka tambaye wanda as fahimta ka ya shi kowa sanin fahimta hadisi cikin malaman to wannan shine da ta tambaya da nan gurin da aka tambaye Aisha cewa sai ku koma ku tambaye Ummu Salma ai ta san mas'ala ba ta sani amma dake Ummu Salma akan ta abun ya faru ta hita har da ce abun ya tace ki je ki tambaye Ummu Salma ka je ka tambaye Ummu Salma cewa annal ulama iz ikhtalafu bi rafi'il amr ila al'alam wa la fi qawli limulazamati limazam sabaqa lahu thumma yuktada bihi wa yantahi ila fi'li kuma malamai ya kamata cewa idan sun saba cikin wani abu to su daukaka shi zuwa ga wanda yahi su sani a cikin mas'alar kuma wanda yahi lazimtar abun shine nan Aisha tayi ta tura su zuwa ga wanda yahi sani wa fihi a cikin fadlu Aisha wa ilmuha akwai farala Aisha da wannan inta da ilimin ta saboda ka gani ai kai tsaye ita suka ce aje a tambayo saboda ita ce a'lamun nisa ita ce mafi ilimin mata amma kuma ga wata mas'ala da ita ta ga Ummu Salma ta yi ta sanin ta ba ta yi girman kai ba ta tura su gurin ta wa inna ma rafa'at al-mas'ala ce abin da yasa ta tura mas'ala zuwa ga Ummu Salma saboda Aisha ta kasance tana sallata su bayan la'asar kuma ta san cewa Ummu Salma tana da ilimi irin wannan wa annaha ra'atu cewa ita ta ganshi yana sallata ta a wannan lokacin a ɗakin Ummu Salma sai Aisha ta so ta bayyana musu hujja mai ƙarhi akan Ummu Salma saboda mazhabinta ne haka nan min ajli zuhuri na hay saboda ita ta ga hanin kuma ta ga aikin na annabi kuma ita ta tura aka tambayo mata annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa yayi kaza kuma ya bada amsa wanda ibn battal al-imam al-hafiz ibn battal Allah mashi rahama yayi da awa anna salatu ma zalika lahu fi baiti Ummu Salma huna gairul latin kana lazimuhuma salatu fi baiti Aisha ba'd al-asr ya tahi kan cewa ibn battal al-maliki cewa sallar ta guda ta raka'a biyu a cikin nan wanda yayi a ɗakin Ummu Salma ba su bane wanda yake a ɗakin Aisha bayan la'asar wannan raka'o'i ne wanda suka zo na bayan azhar kamar yadda ya faɗa ana fa arada iadatuhuma zalika alwaqti yaso sake su a wannan lokacin akhzan bil afdali saboda yayi riko da abin da yake farala kullu an la anna zalika wajibun alayhi fi sunani ba wai dan wannan yana wajibi a gare shi ba cikin sunnar shi annabi alayhi salatu wassalam قال ابن التين الامام ابن التين يتي مذهب عائشه انها تبيح النافله في هذا الوقت مذهب عائشه cewa shine tana halat tanafila a wannan lokaci wa aqsamat annahu ma taraka fi baiti tayi rantsuwa ma take yi cewa annabi bai bar sallah a ciki bai bar ta ba sallolin raka'a bi a ba a cikin dakin shi sai babi na nawa ne na tara babi na tara al-imam yake cewa babul isharatu fi salah babul isharatu fi salah babi na tara yace babin yin ishara cikin sallah yin nuni a cikin sallah anan al-imam ibn rushayd al-fihri yake cewa hazihi tarjuma ammu min kauniha murattabatan al-istidai zalika aw ghayr murattaba nan abinda Bukhari yake nihi wannan tahi a amce game da cewa bukata ta kama ko bai bukata ba bi khilafi tarjuma allati qablaha fa innal ishara fiha lazimat min al-kalam wastima'i fa hiya murattaba wadda ta gabata cewa bukata ta kama wani yan nema kenan nan ka wani tunanin cewa anan cewa akai babun iza kullima huwa yusalli fa ashara bi yadihi wastama'a wanda yana cikin sallah akai mishi magana kuma sai yayi nuni da hannun shi kenan kaga nan wani ya sashi wani dake cikin wajen sallar ya sashi haka Bukhari yake so ya tabbatar sai ta gaba kuma babu al-ishara fi salah kawai mutlaka ishara cikin sallah wani ya nema ayi ko haka kawai aradin shi mai sallar ya ga dama yayi ya ji wani motsi yayi ishara da hannun shi kenan wannan tarjuma ta bi a ammu min as-sabiqa shine abinda Ibn Rushayd yake ni kawai wani ya tunanin tikrari ne qala hu quraibun an ummi salma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam yace quraibun ya faɗa daga ummu salma daga annabi alaihi salatu wassalam yana nihin hadisin baban da ya gabata shi yake nihi Bukhari yana nihin ba sai ya maimaita maka shi ba gashi can abin ya tabbata hadisin da ya gabata kuma ga wani ma zai zo hadisi na 1234 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake haddathana Qutaiba ibn Sa'id haddathana Yaqub ibn Abdurrahman an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balagahu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya iso mishi anna bani Amr ibn Auf cewa bani Amr ibn Auf kabila ce kana bainahum shay an samu wani abu na wannan rikici da ya faru tsakanin su fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulhu bainahum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yaje yayi sulhu tsakanin su ya daidaita tsakanin su kan rikicin da ya faru yuslihu bain fi unasin ma'ahu tare da wasu mutane wanda suke tare da shi sahabbai ne fa hu bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jima ana tattauna wa hanatu salatu sallata halartu فجاء بلال الى ابي بكر سي بلال يزو زوا غا ابو بكر الله يرد شي فقال يتي يا ابو بكر يا كاي ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدو بيسا للي منزل الله صلى الله عليه وسلم ان صري شي wannan tahiyya dai ya zo yanzu ba ya zo ba gashi ya jima har lokacin sallah ya shigo wa qad hanati sala kuma ga sallah ta zo fa hallaka anta umman nas shin kana bukata muta da sallah ka abun nan ka ja mutane kalimanci mutane can baya mun fada nan gurin ya san da cewa abu bakar ya hisu fadla amma yana nihi in mutane suna so dan saboda ya san cewa cikin shari'a duk wanda ya limanci mutane su suna so sallar shi bata wuce kanshi an amshi tasu shi kuma tashi ba a amsa ba kenan shi yasa yace kana so qala na'am in shi ita yace in kana so mana in jama'a suna so dan dole sai inda san su fa aqama bilal sai bilal ya tada iqama wa taqaddama abubakar radiyallahu anhu abubakar ya wuce fa kabbara linnas yamma mutane kabara وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزا الله صلى الله عليه وسلم يزو يمشي في الصفوف yana tahiyya cikin sahu hatta qama fi safi sai dai tsaya cikin sahu fa akhaza an-nas fi at-tasfiq sai mutane suka fara suna tatabi wa kana abubakar la ya taftu fi salati abubakar bai waiwaye cikin sallar shi falamma aksara an-nas yayin da mutane suka yawaita tabin nan iltafata sai ya waiwaya da ayawaiwa fa iza rasulullah sai kawai sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yazo fa ashara ilayhi rasulullah sai annabi yayi nuni ya amuruhu an yusalli yana umarta cewa yayi sallah kaga mahallu shahir in bukhari nan fa ashara ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ishara ta annabi ba wani ya sashi ba kawai haka shi ya ga dama yayi ta farafa abubakar yadai sai abubakar ya daga hannun shi fahamidallahi ya gode Allah wa raja'a ka haka haraya koma da baya baya hara'ahu ta bayan shi ta kama fi saf sai da tsaya cikin sahu fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallalin nasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce yamma mutane sallah falamma faraga yayin da ya gama aqbala ala nasi sai ya fuskanto mutane fa kale yace ya ayuhan nasi ya ku mutane malakum hina nabakum shay'un fi salat me ya same ku lokacin da wani abu ya mai muku cikin sallah akhasum fi tasfiq ko kama kuke ta tabi innama tasfiqul linnisa tabi na mata ne yace man nabahu shay'un fi salati duk wanda wani abu ya faru mishi cikin sallah fa le kule yace subhanallah fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqulu subhanallah illa tafata dan ba wanda zai ji shi in yace subhanallah sai ya waiwaya yace ya ababakar ya kai ababakar ma mana aka antu salli lana sina ashartu ilayka mi ya hana ka kai ma mutane sallah lokacin da nayi maka ishara nan maka nuni fa qala abubakar sai abubakar yake cewa ma kana yan bagil ibn abi quhafa an yusalli bayna dai rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai dace ba ga ibn dan abu quhafa dan kaskantar da kanshi bai mace ba bai dace ba ga abubakar yace bai dace ba ga ibn abi quhafa yayi sallah gaban annabi alaihi salatu wassalam hadisi wannan ya wuce mun karanta shi hadisi na 1235 al-imam yake cewa haddasana yahya ibn sulaiman haddasani ibn wahab haddasani sauri an hisham an fatima an asma qala take cewa da khaltu ala aisha radiyallahu anha na shigo wajen aisha Allah ya rada ita wa hiya tusalli tana salla qa'imatun a tsaye wan nasu qiyamun mutane suna tsaye fa qultu sai nace ma sha'anun nas me ya samu mutane fa asharat bi ra'siha ila sama sai ta mun nuni da hannunta da kanta zuwa sama fa qultu aya nace aya ce mana kusufi ne na rana fa qalat bi ra'siha sai ta yi nuni da kanta ai na'am tace eh kenan kaga da kai tan mata na'am ishara ce wadda ta yi a cikin sallah hadisi na 1100 shi ma ya wuce mun karanta shi a salatul istisqa mahallu shahir shine fa ashara ilaihim an ijlisu hadisi na 1236 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddasani isma'il ibn abi uwais qala haddasani malik an hisham an abihi an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat take cewa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi inan kamar yadda muke ta fada al-imam al-bukhari Allah mashi rahama daliban sa al-imam malik ne yana ruwaya daga malik amma da wasida guda daya shi yasa nan isma'il ibn abi uwais ya rawaito al-bukhari ya rawaito daga gare shi shi kuma ya amso daga malik yace salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa shakin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla a dakin shi baye da lahiya jalisan yana zamne wa salla wara'ahu qaumun qiyaman sai wasu mutane a bayan shi su ma suka yi sallah a tsaye fa ashara ilaihim an yajlisu sai musu nuni cewa ku zamna falam man sarafa qala ya inda tahiyya shi aka gama sallah sai ce inna maju ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi fa iza raka'a farka'u idan yayi ruku'u kuyi wa iza rafa'a farfa'u idan ya dago ku dago mahallu shahid anan fa ashara ilaihim an yajlisu yan musu nuni cewa ku zamna kaga nan ba wanda ya nema daga annabi alaihi salatu wasalam ta gaban kanshi ne sallallahu alaihi wasallam yayi yau abin nan yayi musu ishara wannan sune hadisai guda uku da ya kawo cikin al-ishara fi salati wanda mahallu shahir din su duka kyarara ne anan al-imam al-hafiz ibn hajj ibn al-mulakin yake cewa annabi sai an fi ili musallin ila rasulullahi annahu mawquf ya sanne ka mana hadisin sahal ibn sa'id sa'idi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso mai cikin bani amr ibn auf wannan shine hadisi na biyu sannan ya ka mana hadisin asma cewa ta shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah shi ma kuma ya gabata cikin gurare da dama cikin kitabul ilmi babu man ajabal futya fa bi isharatil yad wal ra's sannan ya ka mana hadisi na aisha Allah yarda ita cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a dakin ta na karshe kenan yana rishin lahiya a cikin wannan hadisin gaba ɗaya fihi al-gaba hadisan gaba ɗaya al-imam yace cikin shi akwai al-ishara al-ma'huda bil yad wal ra's akwai ishara wadda take sananna da hannu ko da kai ko ai da hannu ko da kai cikin sallah ba lahi bane kuma a ciki akwai jawazi tifhamul musalli wa raddul jawab bil yad wal ra's ya halitta a tambayi mai sallah kan wani abu kuma shi ya mai da amsa da hannu ko kuma da kai sabanin maganganun malaman kufa an rawaito daga ibnu qasim daga malik ya ce man kullima fi salati fa ashara bi ra'sihi aw bi yadihi fala ba'sa bima khaffa malik yake cewa wanda aka tambaye shi a cikin sallah aka mishi magana yayi nuni da hannun shi ko da kanshi babu laihi idan abun kadan ne masu mai da kuma abun hira ta kabri a ci gaba da hira ya ta mishi nuni da hannu shi ma yana nuna hayya mance ma a cikin sallah yake shi yasa yace bima khaffa wala yukusiru yace amma kai ya yawaita ibnu wahab yake cewa la ba'sa an yushira fi salati bila wa na babu lahi a cikin sallah yayi nuni da cewa i ko a cikin sallah amma ba hira ba ta kabri ya ci gaba da hira yace malamai sun yi sabani a maganar Malik cewa za ta nahana fi salati lil rajulin yasma'ahu idan mutun yayi gyaran sallah a cikin sallah a cikin gyaran murya a cikin sallah dan wani mutun ya ji a cikin mukhtasar yace inna zalika kal kalam wannan kamar zance yake wani yana tambayawa ina wane yake ko ina zan tafi guri kaza fi kuma yana sallah yayi gyaran murya dan wannan mutun ya ji wasu suka ce a cikin mukhtasar ma laysa fi mukhtasar na malikiya yace wannan kamar zance ne wannan ku an rawato shi daga ibnu qasim shi kuma cewa la shay'a alai babu komai a gare shi yace li anna tananuhu laysa bil kalam saboda gyaran murya ba zance bane kuma babu harfa a hutawar shi haka al-imam al-qadi abubakar al-abhari na malikiya yake cewa hadisi sahal yace fihi anwa'un min al-fiqh wal adabi yace cikin hadisin sahal akwai nau'ika masu yawa na ilimi da kuma ladabi zan mai nuni zuwa guda 12 kadai yace duk da wasan sun gabata na farko agogocece mubadarat sahaba ila salati khawfa lokaci idan tazar maji'ahu a cikin mun fahimci sahabbai suna gaugawar ayi sallah cikin lokacin ta ka abarta lokaci ya wuce kaga annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai bakara sai mu tsaya hayyata ko da lokacin ta zai huta dan sai ya karantar da su cewa afdalul a'mal as-salatu fi awwal waqtiha na biyu jawazu salati bi imamin ya halitta yin sallah da liman guda biyu bangaren ta da gudan bangaren ta kuma dayan ya ida sai cika kamar da mun ga cikin salatul kharif sallah ta maiwa na uku jawazul ihtimam biman taqaddama ihramul imam alai ya halitta yin koyi da wanda biman taqaddama ihramul imam alai ya gabata shi a matsayin mamu yayi harama yayi harama shi a matsayin mamu kuma wasu su zo su dauke shi a matsayin liman kin sai bi shi ya halitta dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mamu yayi amma da abubakar yayyo baya shi ya wuce ya ci gaba da sallah ta akai amma wanda suka hana zasu ce ai annabi al-imamul am ne ko da bai dai uniyar limanci ba imamancin shi kullun yana nan bisa wuyan shi cin na hudu yace jawazu salati shakhs ba'dan imamu ba'dahu ma ya halitta limatin yayi sallah daya wani bangaren ta a matsayin liman wani bangaren ta a matsayin mamu khamisu hana biyar aiki dan kadan kamar tako dai ko bi bai bata sallah duka cikin wannan hadisi na shidda cewa sunna ta mata idan wani na maza idan wani abu ya zo cikin sallah shine tasbihi mata kuma yin tabi shine buga hannu a bisa hannu na bakwai salatu shar'i khalfa ummati ya halitta ashe annabi yayi sallah bayan al'umma shi dan dayar tsayuwar da yayi bayan abubakar ba a bata ta ba da ita aka ci gaba na goma tafdilus siddiq akwai fifi farala ta abubakar siddiq Allah ya rada shi na goma sha tun daga shi har annabi ya bashi izinin ya ja shi sallah kenan nuni ne akan yarda kuma cewa farala shi sabani an shi'a da suke ganin cewa duka zindikai suke annabi ya rasa suna munafukai na goma sha daya arida bi imamatihi an yarda da limancin shi walau sabata wa tamma alaihi wa lizalika ashara ilai da a ce ya yi da sama sallar ta cika na goma sha biyu halaccin yin addu'a cikin sallah tare da daga hannu lokacin da wani abu ya faru na ni'ima shi yasa Abubakar ya daga hannu yace alhamdulillah da mukhalafa ce da annabi ba zai yi mishi ishara gami da hannu a faɗa shi da yake cewa bai kamata ba ga ibnu abi quhafa yayi sallah bayan annabi alaihi salatu wassalam yana daukan huska guda biyu wanda ibnu tin al-imam al-hafiz ya bayyana su yace ahadu ha na farko ibnu tin yana cikin farkon wanda suka yi sharhin bukhari sai dai ya bace annahu tawada'a wastaghsar nafsu wastasghara nafsu abubakar nan yayi tawadu'u ne ya kaskantar da kanshi izmin al-fada'il taqaddumul afadil yana daga cikin farala gabatar da masu daraja na biyu anna amru salati fi hayatihi yakhtalif cewa lamarin sallah a zamanin shi yana sabawa falim man hudusu ziyaratin amna qismu tagayyurin fil hala tana yiwa a cikin sallah ana cikin yinta ayi wahayin cewa an maida ta raka'a biyu ko an maida ta raka'a hudu ko an maida ta shidda kenan abubakar ya san cewa shi kuma bai dace ba a ce shi ya wuce gaban annabi shi haka ba ta faru a gare shi ba amma in annabi muka sa gaba tana yiwa ya kasance wani abu ya faru a cikin sallah ko kari ko rage wanda in ni ne a ciki wannan ba ta faru ba kale yace wai shi an yakunu siddiq tana yiwa abubakar siddiq yayi hujja ma azalika bi shiqqi sufuf da cewa tsaga sahu idan khalasa ila al-awwal sai da annabi ya shiga zuwa ga sahu na farko walau lam yur zalika la sallah haisun ta abinda yasa abubakar yana da zirhin tunani tunda ya fahimci cewa annabi ai ya hana tsaga sahu a tattaka sahu a wuce mutane a je sahun gaba amma sai ya fahimci cewa tunda annabi ya tsatsago sahu ya tsallako su ta abun wannan da an hana sai da yazo sahu na farko alama ce ta cewa limancin shi yake so yayi limancin shi saboda wancan dalilin da aka ambata ya fahimci wannan shi yasa yayi baya annabi alaihi salatu wassalam ya shigo shi ma har da yace mishi ya wuce ida sa sallar sai ya kiyarda saboda wannan dalilin yace da a ce ba wannan ba da annabi ya tsaya inda guri yake ya ci gaba da sallar shi ta'zimallahu fa amara bi tibai wal julus ma'izalis wadda ibn al-qasim Ibn al-Qasim yayi da'awa cewa cikin nafila ne, amma Ahmad da Ishaq sun yi aiki da zahirin hadisi cewa sallama mu majalisan wa in qadar al-qiyam za sallama mu zai salla azamni ko da yana da ikon tsayuwa idan liman yayi salla azamni. Al-Humaidi da Bukhari da wasu sun yi da'awa cewa sallar wannan nasu idda au nasu bi salati siddiq khalfahu fi maradihi allazi mata fihi qa'ima, cewa wannan hukuncin shahihe ne ta yadda annabi alayhi salatu wassalam Abu Bakar yayi salla bayan shi cikin rishin lahiyar shi wanda ya rasu wanda kuma yana zamne. Yace mashhurin mazhabin Malik dai annahu la yajuzu an yakuna imaman bi halita bayan tun ya kasance liman ne in ya kasance wanda suke bayan shi suna da iko akan tsayuwa. Idan ya kasance liman bai iya tsayuwa saboda rishin lahiya, to kawai ya bari wanda zai iya tsayuwa ya ja su, dan saboda zai sa su matsala da sabanin to shin zama zan mi ko tsayuwa zan mi su shiga sabanin da malamai suke kawowa. Amma Abu Hanifa da Shafi'i da Auza'i su sun halitta cewa ana iya yi, wabillahi tawfiq, yace bugam da katar na Allah ne. Anan gurin kitabus sala ya kare shi, yasa anan gurin al-Imam Allah mishi rahama da jin kai yace ya kare shi a cikin mudda ta akhir muntasif Sha'ban al-Mukarram min sanati 85 wa 70 a shekara ta 785 ya kare shi wannan mujallal kin Allah mishi rahama da jin kai. Anan gurin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar kamar yadda muka saba yana yin raskwana yana kawo mana kulasa ta duk abin da ya gabata a cikin abin nan a cikin abin da ya gabata na babi. Yake cewa khatima istamar abwabu sahaw min al-ahadith al-marfu' ala 19 hadisan. Abwabu sahaw babun sahaw ya kumshi hadisan da ya kumsa da marfu'ai, ya kumshi hadisi guda 19 marfu'i. Yace cikin su guda biyu mu'allaqai, Bukhari ya kawo su mu'allaq, shine hadisin Quraib daga Ummu Salma da Ibn Abbas da Abdurrahman ibn Azhar da Miswar ibn Makhrama, arba'atu ahadithin hadisai guda hudu siwa Ummu Salma, banda Ummu Salma yake cewa balagana anna rasulallahi anha wa jami'uha mukarrara, dukkan su an karrara su ne, wa fi ma madha siwahu da abin da ya gabata, illa annahu takarrara minhu fil mawaqit tarfu mukhtasaran an Ummu Salma, sai dai cikin kitabul mawaqit an kawo wani dan guntsire na hadisin Ummu Salma. Wa sawa hadisu Abi Huraira, yace kuma banda hadisin Abi Huraira yake cewa fali su sarataini huwa jalis, yayi sujada guda biyu yana zamne. Wa qad wafaqahu Muslim, Muslim ya dace da Bukhari akan huddo su gaba ɗayan su, dukkan wannan hadisan 19 na abwabu sahaw Muslim ya huddo su. Wa fihi min al-asar, shi yasa malamai hadisi Allah musu rahama suke cewa tunda mun sani al-Imam al-Bukhari malamin Muslim ne, wani daga cikin Abu Amr ne yake cewa laula al-Bukhari ma jaa Muslim wala ma jaa ata Muslim wala jaa, dan ba Bukhari ba da Muslim ba ya zo ba ma balle a san da shi. Shi yasa suke cewa inna ma amila alaihi mustakharajan, kawai mustakharaj ne ya aikata ma hadisin sahihi al-Bukhari, inda ba wannan bane Allah mishi rahama shi ma littafin shi zaman kanshi yake. Wa fihi min al-asar an sahaba wa ghairu khamsatu asar, kuma cikin asar na sahabbai wancan marfu'a yake magana guda 19. Asar wanda aka kawo daga sahabbai guda 5 ne, daga ciki akwai asar na Urwa mausuli ne cikin karshen kitab cikin baban, daga ciki akwai asar na Umar cikin inda ya bugu akan sallar asar, yace wallahu alhadi ila sawab wa minhu almabda wa ilayhi almaab, sai sabon kitab kitabul janaiz na dai mu karanta fawaid shi sabon kitab, sai dai darasi na gaba mu shige shi insha Allah. Ko fawaid da muke karanta cikin wannan littafin mai albarka Ushaqul Kutub, yawa cikin littafin Ushaqul Kutub a safha ta 138 kamar yadda mun sha karantawa sam karanta tarihi da na magabata yadda suka mu'amalanci rayuwarsu ta ilimi, yadda suka tahiyar da ilimin su, to wannan yana ƙara mana kuzari da kuma zaburar da mu da sanin cewa mu ba komai muke ba. Duk wani kokari da wata himma Allah musu rahama ta tabbata a gare su, duk wanda zai zo bayan su matukar yana karanta tarihin su yana ji, to zai san meye matsayin shi. Amma in ya zama mutum bai karanta tarihin su bai ga abin da yake gaba, dan kokarin da bai kayyaka ba sai rika ganin aishi ya kai mujtahidul waqt, ya kai karshen mujtahidi, alhali kuma aka dauka da malaman ka da kai gaba ɗaya na zamani aka dora bisa kai ɗaya bisa 100 kokarin magabata ba. نبير فصلي نبير فصل في أخبارهم في بيء كتبهم للضرورة والهزن عليها cikin labaran wasu daga cikin malamai wanda suka saida littattafan siyar da suka yi bakin ciki akan su inda tilas ta kama ba su saidawa littahi amma in suka takkama tilas ta kama suka saida muga irin bakin cikin da suke akwai Abul Hasan Ali ibn Ahmad Al-Fali Al-Adib babban malamin adab wanda tarihin shi ya zo cikin littafin Al-Muntazil min Ujumul Udaba da Wafatul Ayan da Siyar Alamun Nubala da Mir'atul Jinan da sauran littattafai da dama wanda sun kai 20 wanda suka tarihin shi Khatib ya kawo labari Abu Zakariya Yahya ibn Ali Tabrizi babban malamin lugha cewa an Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Ali ibn Salak Al-Fali Al-Adib babban malamin adab yace kana da lahu nuskha ya kasance wannan malamin yana da wata nuskha bi kitab al-jamhara na littafin jamhara ibn Durayd na ibn Durayd fi ghayatul jawda wanda ya kai karshe a wajen jawda ibn Durayd wanda muka gani a cikin darasin al-burda yace fada atul haja ila bai'iha sai bukata ta kira shi zuwa ga saidata yace fa ba'aha sai saida wannan littafin na al-jamhara washtaraha sharif al-murtada saidata Abul Qasim Ali ibn Tahir bi 60 dinar da dinari 60 yace wata safaha sai yake bude takarda fa waje da fiha abiyatan bi khatbi bai'iha Abul Hasan al-Fali yana budawa sai ga wannan abiyat din da rubutun mai littafin wanda ya saida da zai saida ya rubuta wannan abiyat din guda biyar yace anistu biha 20 haulan wa bi'tuha laqad ala wajdi ba'daha wahanini wama kana zanni annani sa'bi'uha walau khalladatni fi sujuni duyuni walakin lida'afin wabtiqarin wasibiyatin sigarin alahi tastahillu shu'uni fa qultu wa lam amluk sawabiq wa abartam maqalata makawiyil fuadi hazinu wa qad takhruj al hajati ya ummu malikin qara'im min rabbin bihinna daninu ya karanta wannan abiyat din arja alahu nuskha wa haba lahu dinar sai mai da mushi nuskha ya baida mushi kudin shi yace anistu biha yana bakin cikin sai da wannan nuskha ta jamhara amma tilas ce ta sa ya rubuta wannan baiti kai yace anistu biha na debe kewa da wannan littafin na jamhara 20 haulan shekara 20 wa bi'tuha gashi na sai da shi laqad dala wajdi hakika bakin ciki na da damuwa ta zai yi tsawo ba'da ha bayan rubuwa da wannan littafin wahani ne kuma kuka na akan shi yace wa ma kana zanni annani sa abiha ban taba yin zatan cewa ni zan saida wannan littafin ba walau khalladatni aduyuni fi sujun koda ba su suka zo su dawwamar da ni a gidan kasu a sa ni kasa rai da rai ban tunanin zan saida akan bashi zan saida wannan littafin yace walakin lidafin sai dai saboda rauni waftiqarin da talauci wasu biyatin da yan yara sigarin kanana alaihim tastailu shu'uni suna kuka a gehena yan yara kanana suna kukan yunwa su suka sa shi sai da wannan littafin da ba yi tunanin a rayuwar shi koda bashi saboda bashi za a sa shi kasa rai da rai ba zai yi tunani ya sai da wannan littafin ya biya bashin ba yace fa qultu sai na fada wa lam amluk sawabiqu abaratan ban mallaki ba hawaye wanda suka gabata da hawaye nake fada maqalatu makawiyil fi'adu magana ta wanda zuciye shi an mata lallas hazinun tana cike da baukin ciki ya masalta wannan baitin wanda hikaya ce ta karin magana da suke faɗa ce wa qarta kharujul hajati ya ummu malikin qara'imu min rabbin bihinna daninu hakika bukata tana sawa yake ummu malik a huddo wasu abubuwa masu tsada masu karamci masu daraja ga wanda yana da rawwasu yana tsananin kaunarsa amma bukata ta yau da gobe ta sa ya huddo ya saida wannan abun yana karanta shi wanda ya sayi littafin yana karanta wannan abiyat din sai ya maido mushi nuskha kuma ya bara mushi kudin ya bashi littafin ya hakura sai safa ta 142 ba'du ahli ilmi wasu daga cikin malamai kala yake cewa yan bagilil mar'i ya kamata ga mutun an yadkhara anwa'ul ulum an yadkhara ya taskanci nau'ika na ilimi wa illam takullahu bi ma'alum koda bai san su ba wasu littattafan na ilimi koda bai san su ba bai da masaniya a gare su in yana ga hali lokacin da yake yana da kuɗi to ya saye su wannan littattafai ya aji wa an yastaksir minha ya yawaita sayin su wala ya ataqidul gina an haka da yi tunanin cewa wannan littattafan na wadata gare su mi zan yi da su fa innahu in istagana ana fiyalin saboda yace idan a yau ka wadata a gare su a gaba zaka bukace su wa in sa'i ma fi waqatin idan wani lokaci ya kosa da su to yace a wani lokacin zai farin ciki kuma yaji yana kaunar su idan ya shagarta gare su a yau yana ganin cewa yau banni da dama ban da lokacin karanta su mi zan saye su ma to faraga laha fi yawmin wataran zai samu faraga a gare su wa Allah ya sura wa ya ajir kada yayi gaugawa fa yanda mai ujal kuma yayi nadama yayi bakin ciki faruba ma ajal maru ala nafsi bi ikhraj kitabin aidi yace so diyawa mutun zai hudda wani littafi daga hannun shi ya saida shi sun maramahu sannan yayi ta neman shi fata zuwa alaihi maramahu ya rasa samun shi wabtaga ilaihi usulan yayi ta neman saduwa da shi falam yajid ilaihi sabila har abada ba zai same shi ba fa atba'ahu zalika wa ansabahu sai wannan abin ya bashi wahala kuma ya sa shi wahala suwa wa aqlaqahu tawilan ya bata mishi rai so do lokaci mai tsawo a raqahu ya hana mishi barci kallazi hukiya an ba'dul ulama kamar yadda ga wani abu da aka kawo daga wajen malamai yadda suke fada yace bi itfi ba'dul ayyam kitaban zannantu anni la ahtaju ilay a cikin wasu kwanukai na sai da wani littafi wanda ban tunanin cewa ina bukata shi naga cewa kai wannan ya ishe ni nike da shi falan ma kana zata yi min yayin wata rana ta zo sai rena ya motsa mini cewa wannan littafin ina bukata shi a cikin shi zan samu wata mas'ala da nike nema nan neme shi cikin littattafai na ban same shi ba nayi tunanin an asma'al anhu alimin inda saba'in tambaye wani malami da asba yace ban gushe ba ina bisa tsakahuwa na ina ta neman shi cikin littattafai na sai da na kwana har zuwa asba fa halla qa'artu ban zamna ba yace wannan ya hana ni barci a dare na kwana cikin damuwa da bakin ciki wa ba'a akhar kitab wani ya sai da wani littafi kiyan kaga wannan me yasa shi sai da shi da tunanin cewa bazan ƙara buƙatar shi ba sai gashi a yau ya buƙace shi ayya hana shi barci wa ba'a akhar kitabun wani ya sai da littafin shi yana tunanin cewa bayya buƙatar shi sannan wata ran yan neme shi yake ta binciken nuskar shi bai same shi ba ko ta aro ko da kudin shi bai samu ba sai ya kasance wanda ya sai da ma shi kin ya huta ya tafi wani gari da littafin ya tafi garin su da littafin ya huta ya je ya nemi ikala a wajen shi cewa da Allah kai hakuri littafin nan maida maka kudin ka ka ba ni littafi na wannan mutun ya kiya fa aba alaihi ya kiya wasalahu iaratuhu yace mishi to da Allah ba ni aran shi in sauye da takarduna fa aba ya kiya yace ban ni bada aro falam yajibu yace faqafa qafilan sai ya komo garin su wa ala ala nafsi Allah ya bi a kitaban abadan anan yayi rantsuwa cewa har abada ba zai ƙara sai da littafi ba kaga nashi ne gaji yanzu ya tai habbula guroyi akan ayin bashi kudin shi ya bashi yaqiya ya bashi ya sauya ma ya kwafe a maida mishi yaqiya kuma nashi ne me ya ka mishi wannan tunanin cewa ban ni bukata shi ya saida shi wa ba'a akhar kitab wani ya saida littafin shi yana zatan cewa ya kare bukata shi cewa bai bukata ko kalma daya a cikin wannan littafin sai ya saida shi fa kasa da sahibi husaimi shi ya nuho shi wa asalahu an kutubu tilka kalima ya so ya rubuta mishi wannan kalma yace fa qala sai ce wallahi ma taktubuha illa bi saman alkitab kulluhu wallahi bazan baka ka rubuci wannan kalmar ba sai ka ba haya zan baka kai ka maido kudin littafin gaba daya in jika 20 ka saida mini shi na saida na baka na sai wannan littafin to wannan sadara guda daya da zaka rubuta sai ka ba ni jika 20 haya zan baka ka sauye shi wannan duka ya mushi wannan gargadin saboda wa'azantar da shi cewa saida littafi ba hanya bace ta dalibin ilimi wa sa'alahu an yaktuba yace wallahi yaktuba illa bi samani faradda alaihi samani kitaba kataba tilkal kalima saboda yana buƙatar wannan baban da wannan kalmar dole sai da ya bashi wannan kudin littafin a matsayin haya da bata wuce ta ƴan mintuna ba ya bashi kudin wannan littafin ya rubuta kuma ya maida mishi littafin shi wa qila li akhar aka ce ma wani mutum ala tabi'u min kutubika allati la tahtaju ilaiha ba zaka sai da wasu littattafan ka ba wanda baka buƙatar su yace illam ahtaj ilaiha la mahtaj ilaiha ba adal yawm idan yau ban buƙace su ba wata rana zan buƙace su wa hataj ba'dun najarin ila bai fasi wani daga cikin ƴan kafinta ne ya so sai da gatarin shi wa min sharihi da majawjawashi fa ba'ahuma sai sai da su kayan aikin shi ne yaga cewa aiki bai samuwa inda aiki bai samuwa da gatarin da siƙin in sai da su mana in yi wani abu wa hazina alaihuma yayi bakin ciki akan su wani dima ala bai ma yayi nadama akan sai da su bayan ya saida kuma wani zai tauce da Allah zo ka mana aikin kaza ba kayan aiki ila arra ajara lahu min ahli al-ilm shi wannan dai dan kafintan wata ran yagga wani cikin makwabtan shi daliban ilimi ne cikin kasuwa ta takardu yana saida littattafan shi ya huddo littattafan shi yana saida yace mishi in ba al-alimu aritu fasanu azar minhu wa salabihi yace idan ko ya zamana malami ya huddo kayan aikin shi yana saida to mu ƴan aikin hannu tahi tamu tahi sauki tahi dama zai yallalla shi kanshi akan wannan kenan abin da yake nihi idan ya zama na shi wanda yake mai aikin kafinta ne bai kamata bai saida kayan aikin shi min babu aula a ce malami kayan aikin ka saida wata ran ka buƙace su a san risala ce a hadari ne wanda kake ganin ba yau ba jiya ba ka ƙare su wata ran an buƙaci wata mas'ala da dole he a cikin su zaka buƙace ta kuma ba yadda zaka yi in babu shi ba yadda zaka yi ka kawo ta nan zan mutakaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi